الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى تدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 5 ga watan Zulhijja shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 8 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa wato menene gaskiyar magana game da cewa idan idi biyu suka haɗe a yini ɗaya gaya idan aka yi katari misali sallar idi na azumi ko na layya ta faɗuran juma'a shin haka ne cewa sallar azhar na saraya daga kan mutum to akan wannan matsala wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa idan idi biyu suka haɗe a yini guda idin layya ya faɗo ranar juma'a kamar yanda ya faɗo a wannan shekara an gane ku illa kasancewar an samu wani kuskure duk da cewa kuskuren ba kowa ba muka dora ma illa malamai wanda a matsayinsu su ne wakilan al'umma ta bangaren hukuma ta dora musu nauyin amanar abin da ya shafi bangaren addini in ma ita hukumar a ra'ayinta da son zuciyarta ta ga cewa asabar ya dace a yi sallah to ai nauyi ne na al'umma a kansu su fito su faɗa mata cewa yin haka ba daidai ba ne in kuwa su ne a ra'ayinsu suka ba ta shawarar cewa a jinkirta wannan sallah a maida ta ranar asabar to su tabbata sun ci amanar al'umma kuma Allah sai ya tsaida su a gobe kiyama saboda abu ne sananne ita layya tana biyar tsayuwa Arafa ba maganar lissafin watan ƙauyen ku duk wani birni sunan shi ƙauye idan ka danganta shi zuwa Makka Makka ita ce ku dole ku ajiye lissafin ganin watan ku ku yi amfani da ganin watan wato Saudiya idan aka ce yau 9 ga wata an tsaya a Arafa to washe gari sallah ce ta layya an samu wani jahilin malami duk da cewa ma ba a kiran shi malami wanda yake waye maganar cewa wai ina ruwansu da Arafa wai a ka masa wajen littafin duniyar nan ba inda aka ce wai sallar layya wai tana biyar Arafa ya jahilci menene hikima ta shar'anta mana sallar layya alhazzai ubangiji ta'ala ya shar'anta musu hadaya a ran 10 ga wata sukan soke hadayarsu mu sauran jama'a ta muminai wanda ba mu samu zuwa hajji ba sai aka shar'anta mana layya mu yi kamantacce ne da su a cikin wannan ibada su can suna soke hadaya muna yanka layya shine fa hikima ta shar'anta wato ita wato wannan layya. Wai kuma sai suka zo suke rabawa da wani hadisi wanda kwata-kwata hadisin babu dalili a kan shi, a kan abin da suke kafa hujja na cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat shabana 30. Haka suka fito shekaran jiya wai suna wanke kansu a talabijin, ai manzo Allah ya ce ku yi azumi domin ganin wata, ku aje azumi ku yi sallah domin ganin wata, idan an lullube muku samaniya ba ku ga wata ba to ku cike lissafin kwanukan sha'aban 30. Wannan hadisi ne tabbatacce. Wai sai suka ce wai duka fadin kasan nan ba a aika musu ba cewa an ga wata a ran 29. Wai suka zo da wannan hadisi, to watan kowa ya tabbata wannan watan da aka wayi gari a ranar Laraba kafin rana ta fada, kafin karfe 6 wata ya bayyana sun tsayuwar nan ne. Kuma a ran 30 da yawa daga cikin jama'a sun ganshi, a da sun taba fitowa sun yi wannan bayani, wallahi wannan ba abinda suka kawo illa rubuwar kan al'umma da sabani a cikin al'umma. Kaddara cewa inda za a ce sallar layya a ranar Juma'a ce, duk kasan nan gabaɗaya ba wanda zai tashi ya magana, kowa ya san an aje ta a lokacin da ya dace ma shari'a. To amma yanzu gusata daga lokacin da ya dace mata a shar'ance shine ya kawo cece kuce na jama'a. Don haka muna jan hankali ga hukuma al'amari na addini a tsaya a tabbatar da shi kamar yadda Allah ya shar'anta shi. Matukar ba a haka to wallahi za a wayi gari wasu daga cikin jama'a su bijire. Mu dai mun ja hankalin yan uwa na cewa a yi haƙuri wannan sallah a yi ta a ranar Asaba, amma me yasa saboda kwanukan yanka na layya kwana uku ke akwai? An gane ko? Inda a ce layya yini ne ɗaya-ɗaya ake yanka, to da baya halatta mu ma hukuma biyayya, saboda haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin hukuma a kanmu. Amma da yake kwanuka ne guda uku, za mu yi haƙuri insha Allah rana Asabar jama'a a haɗu a yi sallah, amma gaba a yi ƙoƙari a gyara in dai ba a so jama'a su bijire ma wato hukuma. Don haka dai a taƙaice abin da muke so mu gane a bayanin da muke kenan na in idi ya faɗo a ranar Juma'a, wasu daga cikin malamai suka ce duk wanda ya halarci sallah ta idi ya samu sallar idi to wajaucin zuwa Juma'a ya sauka daga kanshi, amma ya tabbata sallah azhar tana nan kanshi, zuwa Juma'a ne aka sauke masa wannan nauyi na zuwa Juma'a. Idan ya zauna in ya ga dama ya je, idan ya ga dama ya zauna wasa a gida in lokacin azhar yayi yayi. Tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce kwata-kwata hatta da ita azhar din ta Juma'ar ta sauka, haka ita ma azhar din ta faɗi, ba maganar Juma'a a kansa, ba maganar kuma yin azhar. Kamar yadda Ata ibn Yasar Allah ya ji kansa yake cewa irin haka ya faru, Abdullahi dan Zubair ya musu sallar idi da ya dawo gida ya shiga cikin gida bai fito ba sai a lokacin la'asar, sai a lokacin la'asar da lokacin azhar ya bai ma fito ba. To akan wannan dalili ne na Ibn Zubair wasu malamai suka tafi akan cewa ita ma sallar ta azhar din ta sare kwata-kwata kenan ba maganar, amma ga wanda ya samu sallar idi. Amma duk wanda bai samu sallar idi ba to ya tabbata cewa dole ne ya je Juma'a, dole ne ya tafi masallacin Juma'a ya sallaci sallah ta Juma'a. Amma a fadar jumhurin malamai in mutum ya samu sallar idi to wajaucin zuwa Juma'a ne ya sauka akan shi, amma ya tabbata cewa akwai sallah azhar. Darasi dai gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul jana'iz, muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ma mamaci addu'a wato bayan gama binne shi, da kuma yanda ake wato daukan gwalgwadon wata sa'a domin yi masar shine yace wal qudi inda qabrihi sa'atan li du'a'i lahu, da tsugunnawa a gindin kabarin sa gwalgwadon wata sa'a domin yi masa addu'a da roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala da karanta masa wani abu na Alkur'ani. Bayani ya gabata fadar malam da yace wal qudi inda qabrihi sa'atan, da tsugunnawa a gun kabarin sa yace gwalgwadon wata sa'a. Hadisin da malam ya zo da shi a farkon baban hadisin na maida masa martani, domin ita wannan addu'a wadda ake ma mamaci bayan gama binne shi ibada ce. Hanyar koyan ibada ko hanya ce daya daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan addu'a yin ta a tsaye shine sunna, tsugunnawa wannan sabanin sunna ne. Kamar yanda Usman Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Usman Allah yadda da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzo Allah yakan tsaya akan kabari, manzo Allah sai ya ce istaghfiru li akikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara, wa sallu lahu at-tasbita, kuma ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa mai dacewa. Fa innahu al-ana yus'al, manzo Allah yace domin a yanzu za a yi masa tambaya. Kaga anan fadarsa da yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzo Allah yakan tsaya akan kabarin bi ko yace ba qa'ada alaihi chai waqafa alaihi, wato manzo Allah sai ya tsaya akan kabarin. Don haka ita yin wannan addu'a tsayuwa ita ce sunna in za a yi wannan addu'a, tsugunnawa wannan sabanin sunna ne. Allahumma sai dai in mutum ya kasance yana da larura ba zai iya tsayuwa ba, to wannan ba laifi yana iya tsugunnawa. Don haka kenan fadar malam da yace wal qudi inda qabrihi sa'atan li du'a'i lahu, wannan tsugunni sabanin sunna ne. Iya abin da yake sunna shine yin wannan addu'a a tsaye. Sannan sai ya ce wal istighfari, da roƙa masa gafara. Kenan roƙa masa gafara kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni yace istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara. Sai ya ce wa sallu lahu tasbita, ku roƙa masa wato samun tabbacin bada amsa mai dacewa. Fa innahu al-ana yus'al, manzo Allah yace domin a yanzu za a yi masa tambaya. To iya addu'a da za mu yi masa shine mu ce Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu. Idan da larabci zaka yi kenan, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Misali inda yaran Hausa zaka faɗa, to haka zaka faɗa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Haka zaka yi ta maimaita wannan addu'a. Mun yi bayani a baya ita addu'a Allah bai bautar da mu cewa sai da lafazi, sai da yare na larabci. Ita addu'a da duk yaren da ka iya da shi zaka roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala. Karatun Alkur'ani shi kadai ne Allah ya bautar da mu, koma wani yare kake ji, idan zaka karanta Alkur'ani dole ne ka karanta shi da larabci, domin da larabcin ya sauka. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, kuma kamar yanda yake fada wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Amma ita addu'a ba a kayyade mu ba cewa sai da larabci, duk yaran da mutun ya iya da shi zai yi addu'a. Kenan ita wannan addu'a da ake ma mamaci bayan gama binne shi. Idan da Hausa za ka yi addu'ar sai ka ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Wannan kuma shine sunna. Kuma mun fada a baya sanin hanya ya fi sauko. Wannan shine iya abinda aka sunnanta mana na mamaci addu'a bayan gama binne shi. An gane ku? Don haka karka shiga gaban Allah da manzansa ka zo da wani abu wanda yake na daban. haramun ne. Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli. Ubangiji ta'ala yace, ya ku mu'minai, kar ku shiga gaban Allah, kar ku shiga gaban manzansa, ma'ana kar ku gabaci ubangijinku ta bangaren faɗa ko aiki, haka kar ku gabaci manzansa ta bangaren faɗa ko aiki, ma'ana ku zo da wata faɗa da sunan ibada ko wani aiki da sunan ibada wanda ba Allah bane yace ku yi, ba manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba yace ku yi. Don haka idan wani yace ayi qul huwallahu 11 ko ayi 12, wani yace ayi 7, wani yace ayi inna anzalnahu li zaja'a, wani yace ayi yasin wanda bai iya ba yi tabaraka, wanda bai iya ba yi qul huwallahu, duka mai da musu na kayan su. Dan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine original, wancan duka jabi ne kuma ba mahallin shi bane ba, kamar yanda bayanin bayani zai zo. An gane ku? Ba mahallin shi bane ba. Karanta alqur'ani ba a makabarta ba yake. Dan haka addu'a wanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ta wadace mu shine cewa istaghfiru li akhikum, ku roka ma dan uwanku gafara, wasallu lahu tasbita, ku roka masa samun tabbacin bada amsa. Maza Allah yace fa innahu al'ana yus'al, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Sannan malam yazo mana da hadisi na biyu a baban hadisin Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yadda ke faɗa ga jama'ar sa, yake cewa idza dafantumuni, idan Allah ya karɓi rayuwata kuka je kuka binne ni, yace fa aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazur, yace ku tsaya wato gefin kabari na gwalgwadon yanda za a soke raƙumi a fede a raba nama, wani kassamu lahamuha, a raba naman, yace hatta asta anisa bikum, yace har na ɗebe kewa da ku, wa a'lama kuma danna san kenan, hatta asta anisa bikum, hatta anan bi ma'ana kai, ai kai asta anisa bikum, danna ɗebe kewa game da wannan tsayuwa da kuka yi kuka jima a gindin kabari na, wa a'lama ma za uraji'u bihi rusula rabbi, kuma danna sani wace amsa ce zan ba jakadun ubangiji na, ma'ana mala'ikun da Allah ya turo domin su yi min tambaya, har na san wace amsa zan ba su. Al-Imam Muslim shine ya rawaito wannan hadisi tare da cewa malamai suka ce wannan iya ijtihadi ne na shi Abdullah ibn Amr ibn al-As, na cewa a tsaya a gindin kabarinsa gwalgwadon yanda za a soke raƙumi a fede a raba nama. Don haka wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bayan binne mamaci tsayuwar da za a yi a wajen yi masa addu'a za a yi tsayuwa gwalgwadon yanda za a yanka raƙumi, za a soke raƙumi a fede a raba nama. Wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan bakin iya abin da jama'a suka yi shine iya abin da aka dora musu. Wannan kenan iya ijtihadin shi ne, shine yace kai asta'ani hatta asta'ani sabikum, yace danna ɗebe kewa da wannan jimawa da kuka yi a gindin kabari na, kuma na sani wace amsa ce zan ba jakadun ubangiji na, mala'ikun da za su yi mun tambaya. Don haka shi kuma mun tambayi wani dan uwa wanda aikin sa ne yace aka dan a soke raƙumi a fede a dadda tsana mu, yace aka dan zai iya daukan minti 30 in an gamu da waɗanda suka gwanince a wajen aiki. Kaga bayan gama binne mamaci a ce a yi tsayuwa ta minti 30, wani ya bata masa lokaci. Don haka dai a taƙaice bakin gwalgwadon tsayuwa da za a yi a yi masa addu'a shine iya abin da yake haƙƙi na shi a kanmu. To shine a nan kenan mun kar bayani ya gabata akan hadisin, daidai wannan gaba muka tsaya shine malam Allah ya ji kansa ke cewa qala Shafi'i rahimahullah wa yustahabu an yuqra'a indahu shay'un min al-Qur'an wa in khatama al-Qur'ana indahu kana hasana. Malam ya zo da wata fada yake cewa al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ya fada yana cewa wa yustahabu an yuqra'a indahu shay'un min al-Qur'an, an so mamaci bayan gama binne shi a gindin kabarin sa a karanta masa wani abu na al-Qur'ani. Yace wa in khatamul qur'ana, yace in kwa su jama'ar sun yi kokari a gindin kabarin nasa, wa in khatamul qur'ana indahu, sun yi kokari sun sauke alqur'ani, yace kana hasana, wannan kyautatawa ne. In sun iya, in sun yi hakuri a gindin kabarin bayan binne mamaci, sun mai sauka ta Al-Qur'ani yace wannan sun kyautata. To a farko, kamar yadda malamai suka yi bayani, suka ce wannan fada ba ta Al-Imam Shafi'i bace. An gane ko fada ce ta almajiransa. Kamar yadda shi Al-Imam Nawawi mai wannan littafi na Riyadus Salihin da kanshi a cikin littafin sa mai suna Al-Majmu, nassin da yazo da shi a cikin wannan littafi cai wattafaqa alaihi al-ashabu, almajiran Al-Imam Shafi'i sun hadu wa qalu, suka ce wa yustahabu an yuqra'a indahu shay'un min al-Qur'ani, an so mamaci bayan gama binne shi a karanta masa wani abu na Al-Qur'ani. Wa in khatamu al-Qur'ana kana afdal, in ku sun yi kokari sun sauke masa Al-Qur'ani yace to wannan shine yafi dacewa. Wannan shi ya tabbatar da cewa jingina ma Al-Imam Shafi'i da malam yayi wannan magana a wannan littafi na Riyadus Salihin kuskure ne. Al-Imam Shafi'i bai faɗa haka ba. An gane ko? Al-Imam Shafi'i bai ce ba an so mamaci bayan gama binne shi a karanta masa wani abu na Al-Qur'ani a gindin kabarinsa, in su jama'ar sun yi kokari sun sauke Al-Qur'ani sun kyautata, wannan ba fadar Al-Imam Shafi'i bace, fada ce ta almajiran shi. Bal shi mazhabin Al-Imam Shafi'i, kamar yadda Al-Imam Shafi'i ya tafi a kansa, kwata-kwata mamaci in aka karanta masa Al-Qur'ani aka ba da ladan izuwa gare shi, wannan lada Al-Imam Shafi'i yace ba zai sadu ba izuwa gare shi. Kamar yadda Al-Imam Ibn Kathir, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa wato na tafsirin Al-Qur'ani, a daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura, anan ya hakaito fadar Al-Imam Shafi'i. Menene mazhabin Al-Imam Shafi'i akan wannan mas'ala na cewa mamaci ana iya karanta masa Al-Qur'ani ko kuma ba za a karanta masa ba? In an karanta masa ladan zai sadu zuwa gare shi ko ba zai sadu ba? Shine Al-Imam Ibn Kathir a karkashin wannan aya da yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, Ubangiji ta'ala ya ce babu ga mutum face sakamakon abin da ya aikata. Ma'anar as-sa'yu anan shine al-amal, kamar yadda ya ce inna sa'yakum la shatta, shine sai ya ce ai kama la yuhamadu alaihi wizru ghairihi kadhalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsi, yace kamar yadda shi bawa ba za a dora masa laifin wani, yace to haka ba zai samu wani lada sai abin da shi ya aikata. Kamar yadda ba za a dauko laifin wani wato a dora maka, to haka lada ba za ka samu wani lada sai ladan da kai ne ka aikata, kai ne ka aikata ko ka zamanto sababi akan wannan aiki. Al-Imam Ibn Kathir sai yake cewa wa min hadhihi al-ayatil karima, daga karkashin wannan aya mai girma, istanbata Shafi'i rahimahullahu wa man ittaba'ahu, Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da wanda ya bi bayan sa na malamai suka ce annal qira'ata, lalle karanta ma mamaci Al-Qur'ani, karatun Al-Qur'ani yace la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta, suka ce karanta Al-Qur'ani kyautar ladan yace baya saduwa zuwa mamata. Sai yace li annahu laysa min amalihim wala kasbihim, domin wannan karatun Al-Qur'ani ba aikin su bane kuma ba jibin su bane, ba su ba suka yi sababi akan wannan karatun Al-Qur'ani. Sai yace wali hadha, yace saboda haka lam yandub ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ummatahu wala hassahum alaihi, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kwadaitar da al'ummarsa akan karanta ma mamaci Al-Qur'ani, manzon Allah bai zaburar da su ba. Daidai da hadisi daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda manzon Allah yayi umarni yace ku karanta ma mamaci Al-Qur'ani ko kuma ya kwadaitar da al'umma, ko kuma cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ma mamaci Al-Qur'ani, daidai da hadisi daya babu. Al-Imam Shafi'i da sauran malamai suka ce wali hadha, saboda haka lam yandub ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ummatahu, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kwadaitar da al'ummarsa akan karanta ma mamata Al-Qur'ani, wala hassahum alaihi,
bai zaburar da su ba, bai ba su karfin gwiwa akan haka. Yace wala arshadahum ilaihi bi nassin wala imai, manzo Allah bai shiryar da su ba zuwa karanta mu mamata alqur'ani da wani nas, yace wala imai ko wani nuni, manzo Allah bai taba yi ba, daidai da hadisi dai babu. Yace walam yunqal zalika an ahadin min as-sahaba radiyallahu anhu. Al-Imam Shafi'i yake cewa kuma ba a taba cirowa wato daga mutane da mutun daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba dayan su babu sahabin da aka taba samu cewa ga wani mamaci ya mutu ya karanta masa alqur'ani, ko kuma aka samu wani sahabi yace a karanta ma mamata alqur'ani. Daidai da sahabi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu. Al-Imam Shafi'i yace walau kana khairan la sabaquna ilayhi, inda karanta ma mamata alqur'ani wani alkhairi ne, inda ya zamanto wani alkhairi ne, yace da mazan shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rigaye mu zuwa wannan fage. An gane saboda sun fi mu kwadan aiki na alkhairi, sun fi mu tsoron Allah, sun fi mu tsabar ilimi. Inda a ce kenan ana karanta ma mamaci alqur'ani a yi kyautar ladan zuwa gare shi, to da mazan shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sun rigaye mu zuwa wannan fage. Sai yace wa babul qurbati, yace ita hanya ta ibadu, yace yumtasaru fihi alan nusus, yace akan takaita akan nassi, duk wata ibada sai an samu nassi. In akwai nassi ayi, in babu nassi kuma dole a ja da baya. Shine sai yace wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisati wal ara, yace ba a jinjuyawa a ringa kai kawo a babi na ibada da wani nau'i na kiyasi da ra'ayi. Duk waɗanda suka ce a karanta ma mamaci alqur'ani sun kiyasta ne akan sadaka da sauransu, amma nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu. Babu nassi kuma ko nuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yi ba, hannunka mai sanda manta manzon Allah bai taba yi ba na akan cewa a karanta ma mamata alqur'ani. Sai yace fa amma du'a'u was sadaka, yace sani dai yi ma mamaci addu'a da yi masa sadaka, yace fa zaka mujma'un ala wusulihima, wannan gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i akan cewa in aka ma mamaci addu'a ko aka masa sadaka wannan tabbas zai sadu zuwa gare shi. Sai yace wa mansusun min ash-shari'i alaihima, kuma nassi ne na shari'a, hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo akan yi ma mamaci addu'a kuma da yi masa sadaka, kamar yadda zamu iske a darasin mu na yau. Sai yace wa amma al-hadithu allazi rawahu muslim fi sahihihi an abi hurairata radiyallahu anhu, sani dai hadisin da al-imamu muslim ya rawaito a cikin ingantaccen littafin sa daga abu huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min salasi, manzo Allah yace mutum idan Allah ya masa rasuwa kwata-kwatan aikinsa da yake aikatawa a rayuwa gaba ɗaya wato ya tsaya ya taka burki illa min salasin, sai ta hanyoyi guda uku kadai. Min waladin salihin yad'u lahu, hanya ta farko shine ɗa na gari wanda ke yi masa addu'a. Idan mutum Allah ya azurta shi da ƴaƴa na gari suka ringa yi masa addu'a, to tabbas wannan addu'a da suke ma mahaifinsu Allah zai sadar masa. Hanya ta farko kenan shine sai yace min waladin salihin yad'u lahu, ta hanyar ɗa na gari da ke yi masa addu'a, wannan tabbas addu'ar da aka masa zata sadu zuwa gare shi. Sai yace aw sadaqatin jariyatin min ba'dihi, manzo Allah yace ko kuma sadaka mai gudana bayan shi, kamar misali ya gina rijiya ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya dasa wata itaciya, gaya dai hanyoyi na sadaka wanda take mai gudana yana da fadi. To idan yayi wata sadaka jariya, to ko bayan mutuwar shi wannan lada zai ringa gudana zuwa gare shi har kiyama. Na uku sai yace au ilmi yuntafa'u bihi, ko kuma wani ilimi da ya koyar ana amfani da ilimin shi ma wannan har zuwa kiyama ladan shi zai ringa gudana. Al-Imam Shafi'i sai yace fa hadhihi thalathatu fil haqiqati min sa'ihi wa kaddihi wa amalihi, yace waɗannan abubuwa guda uku a magana ta gaskiya yana daga cikin aikin mutum kuma jibin shi ne, yanzu misali kamar shine sai ya ce kama ja'a fil hadisi, kamar yanda yazo a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, sai ya ce wa inna waladahu min kasbihi, manzon Allah yace mafi halaccin abinda mutun ya ci na abinci, manzon Allah yace jibin sa, manzon Allah sai yace wa inna waladahu min kasbihi, wato mutun dan shi yana daga cikin jibin shi, danka matsayin jibin ka ne saboda kai ne sababin samuwar shi a doran kasa. Don haka babu sabani a wajen magabata, da idan ya karanta ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa alqur'ani, to wannan babu sabani, Allah zai sadar da ladan karatun alqur'ani zuwa mahaifa, domin shi da jibi ne na mahaifi, duk abin da da zai aikata na alkhairi da niyya ko ba niyya, mahaifinsa da mahaifiyarsa suna da kamasho na lada, suna da kaso na lada. Sai ya ce wasadaqatul jariya, ita ko sadaka wadda take mai gudana, sai ya ce kal waqafi, wato kamar yin waqafi. Me ake cewa waqafi? Ka dakatar da wata dukiya akan cewa duk abin da ake samu ta hanyar wannan dukiya a sarrafa shi akan hanya ta daukaka addinin Allah. Misali ka gina gida, gida ne na haya, aje a sa mutane haya, duk kudin da aka samu na hayar in aka karba, to a sarrafa shi akan wata hanya ta gudanar da addini. Ko mutum ya gina masallaci, ko ya gina makaranta, ko ya gina gidan baki na saukar baki da sauransu, to wannan duka ana kiran shi sadaka jariya. Wannan idan mutum ya yi har izuwa kiyama, ladan na gudana izuwa gare shi. Shine sai ya ce wani hawihi, sai ya ce min asari amalihi wa waqafihi, sai ya ce wa qad qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya faɗa, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, Ubangiji ta'ala ya ce lalle mu ne muke rayar da matacci a gobe kiyama, sai ya ce wa naktubu ma qaddamu, kuma mu ne muke rubuta ma bayi duk abin da suka gabatar ma kawunansu a rayuwarsu na alkhairi da na sharri, wa atharahum, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muke rubuta gurabunsu, ma'ana ayyuka na alkhairi da suka tafi suka bari bayansu, Ubangiji ta'ala ya ce muna rubutawa. Idan mutum ya assasa aiki na alkhairi, to matukar wannan aiki na alkhairi yana nan har izuwa kiyama, Ubangiji ta'ala yana rubuta masa ladan wannan abu da ya assasa. Kamar misali mutumin da ya gina masallaci, ko ya gina makaranta, ko ya dasa itaciya, ko ya rijiya, ko ya koyar da ilimi da abin da ya kama da haka. Shine sai yake cewa wal ilmul ladhi nasharahu fin nas, na uku shine ilimin da mutum ya yada a cikin jama'a, faqtada bihin nas ba'dahu, jama'a suka ringa koyi da shi bayan mutuwar shi, wannan ilimi suka ci gaba da aiki da shi. Yace huwa aiban bin sa'ihi wa amalihi, shi ma yana daga cikin aikin mutum kuma jibin sa ne. Shine sai yace wa sabata fi sahihi, ya tabbata a cikin sahihul bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada, man da'a ila hudan, duk wanda ya kirayi wani zuwa hanya ta shari'a, kana lahu min al-ajri mithla ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, manzo Allah yace duk wanda ya kirayi wani zuwa tafarki na shari'a, to yana da kwatankwacin ladan jama'ar da suka amsa wannan kira, kuma ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladansu, a alada na musamman Ubangiji ta'ala zai bashi. Idan ka karantar da mutum 100 ka nuna musu hanya ta shari'a suka bi, to kana da ladan mutum 100, kuma ba a cikin nasu bane ba za a tsakuro a baka, kai ma na musamman ne Ubangiji subhanahu wata'ala zai baka saboda karamcin sa. To kaga wannan shine hakikanin mazhabin al-Imam Shafi, na cewa karanta ma mamaci alqur'ani wannan ladan baya saduwa zuwa gare shi. An gane ko? Illa kasancewar kawai idan ya kasance da ne ko jika, to wannan yakan iya karanta ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa alqur'ani, domin me yasa? Aiki ne na shi mahaifin kuma jibin sa ne. Don haka kenan a takaice, kamar yadda muka yi bayani anan, al-Imam Shafi'i cewa ko ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba samu ba. An gane ko? Bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu nassi daidai da hadisi daya cewa manzon Allah ya karanta ma wani mamaci alqur'ani, ko ya ce a karanta, ko ya yi nuni zuwa ga haka, manzon Allah bai taba yi ba, kuma sahabban sa ba a taba samu ɗaya daga cikin su akan haka. don haka wancan hadisi mun karanta shi hadisi ne wanda yake kwata-kwata wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne wanda la asla lahu na wannan wanda wani makahu wanda bayan an binne mamaci yana karanta alqur'ani al-imamu ahmad ya kwafi shi shine bayan an fita shi wani yace masa me zaka faɗa game da murwaciwa ne me zaka faɗa game da murwaciwa ne sai yace dukkan su ayi amintattu ne sai ya koro masa hadisi zuwa ibnu umar wai ibnu umar yace in ya mutu in an binne shi a karanta masa wato suratul baqara wannan farkon suratul baqara da karshen ta to wannan hadisi malamai suka ce ko ya inganta ba hujja bane a cikin addini domin hadisi ne mauqu fada ce ta ibnu umar an gane ko fada ce ta ibnu umar kuma kaddara cewa anan malam da yace qala shafi'i rahimahullah da yace al-imam shafi'i ya fada yace wa yustahabu an yuqra'a indahu shay'u min al-qur'an an so a karanta ma mamaci wani abu na al-qur'an wa in khatamul qur'ana indahu kana hasanan in sun sauke al-qur'an sun kyautata to fadar al-imam shafi'i shin hujja ce a cikin addini ba hujja bace ba al-imam shafi'i wato fadarsa da yace qala shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i Allah ya ji kansa ya fada cewa wa yustahabu ayyu qura'a indahu shay'u min al-qur'an cewa an so mamaci a karanta masa wani abu na alqur'ani bayan gama binne shi yace wa in khatamul qur'ana indahu kana hasanan in suka sauke masa alqur'ani yace wannan sun kyautata shin fada cewa abu kaza mustahabi haka kawai ake cewa abu kaza mustahabi ne ba tare da dalili ba idan kace abu kaza mustahabi ne dole sai ka zo da dalilin da ya tabbatar da mustahabbancin wannan alama kai tsammanin ka anan in har akwai dalili malam zai kasa zawa da dalilin inda a ce akwai wata madogara to da sai ya nema ma al-imamu shafi'i madogara hadisin ya zo da shi wannan yana nuna mana kwata-kwata babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kamar yadda a can al-imamu ibnu kasir shi al-imamu shafi'i yayi bayani cewa nassi na hadisi babu kamar yadda muka yi bayani kuma ba fadar al-imamu shafi'i bace kuma mun fada mun maimaita fadar al-imamu shafi'i ko wani daga cikin malamai ba hujja bace a cikin addini hujja a cikin addini Allah ya ce manzon sa ya ce al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu shine hujja don haka kuma al-imamu shafi'i shi ya nuna mana cewa in yayi fada in ta saba ma al-qur'ani da sunna mu aje fadar shi mu dau abinda Allah ya fada da abinda manzon shi ya fada shi ya fada mana kamar yanda kuma sauran malamai haka suka fada su al-imamu malik da al-imamu abu hanifa da al-imamu ahmad kamar yanda wani malami wato ya waƙe maganganun su shine yake cewa wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nafsin yuqbalu fihi dalilul akhzi bil hadisi wa dhaka fil qadimi wal hadisi قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الهجره كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فادربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فقلوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لكمئها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب al-imam abu hanifa farkon shine yake cewa la yanbagi liman lahu islam shay bayya halatta ga duk wani musulmi akhzu bi aqwaliya ya dau fada ta yace al-imam abu hanifa ya fada yace hatta tuqrada alal kitabi wal hadith al-murtaba sai an bujuro da fada ta akan al-qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abu Hanifa yake cewa haramun ne mutun ya ce na ce kaza ba tare da ya san dalili na ba. Kace al-Imam Abu Hanifa ya ce kaza a cikin addini kuma ba tare da ka san dalili shi ce haramun. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi kuma yana cikin darasi a masallacin Madina, masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai nuni da ya tsarshi zuwa kabarin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗa yana cewa ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yurad, sai ce illa sahiba hadhal qabr wa ashara bi yadihi ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam, yace babu daidai da mutum ɗaya a duran ƙasa, yace face daga cikin maganganun shi akwai wanda ake ɗauka akwai wanda ake watsar masa, yace sai me wannan kabar, duk wani wanda zai yi magana to a cikin maganganun shi akwai na ɗauka akwai na watsarwa, yace sai dai me wannan kabar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kuma a cikin wata fadarsa al-Imam Malik yake cewa innama ana bashar, yace ku san da cewa ni ne dan adam ne, usibu wa ukhti, yace nakan dace a cikin maganganuna kuma nakan kuskure, yace fa idza qultu qulta wa fa idza qultu qawlan, idan na fadi wata fada yace fanzuru fi qawli, yace ku yi nazari game da fadata, fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna fa khudhu, duk abin da ya dace ma alqur'ani da sunna daga cikin maganganuna yace ku dauka, yace wa kullu ma lam yuwafiqhu ma fatruku, duk abin da ya saba ma alqur'ani da sunna daga cikin maganganuna al-Imam Malik yace ku aje mu magana ta kar ku dauka. Na uku sa al-Imam Shafi'i yake cewa wa Shafi'i yuqala in ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaytum min al-hadisi fadribu lishidara bi qawli al-mukhalif al-akhbar, yake cewa idan kuka rawaito, yake cewa idan kuka ga maganganuna sun saba ma abinda kuka rawaito na hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Shafi'i yace ku dauki magana ta, yace ku buga ta da bango ku watsar da ita. To kaga anan kaddara cewa al-Imam Shafi'i ke shine yace an so a karanta ma mamaci al-Qur'ani, in an sauke masa al-Qur'anin an kyautata, to wannan magana tashi sai mu dauka mu buga ta da bango domin shi yace mana mu yi haka, me yasa? Saboda ta saba ma hadisin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba karanta ma mamaci al-Qur'ani bayan gama binne shi, kuma bai ce ba a karanta masa ko nuni bai yi ba, kuma sahabban shi ba sai nuni zuwa haka ba, balantana ma kuma ba fadar al-Imam Shafi'i ba ce. Don haka sanin hanya ya fi sauko, kamar yadda Hausawa suke fada, a baya malam ya zo mana da hadisi a farkon baban Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya gama binne mamaci ga iya abin da yake, roƙa ma mamaci gafara da roƙa masa samun tabbacin ba da amsa. Manzo Allah yace domin a yanzu za a yi masa tambaya, shine yace istaghfiru li aqikum wa sallu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al, don haka kuma ka koma duk cikin littattafai waɗanda suke na addini, ba inda zaka samu misali, ba inda zaka samu cewa gaya kasancewar wannan an zano shi daga cikin mustahabbatin na jana'iza na cewa a karanta ma mamaci al-Qur'ani, babu wani dalili daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Da haka kenan anan da malam yace a baban da yace wal qira'ati, da karanta masa al-Qur'ani, to wannan ya saba ma sunna Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka yi bayani a baya, hadisin shi yana tabbatar mana hani game da karanta al-Qur'ani a makabarta, domin yana cewa la taj'alu buyutakum maqabira, sai yace fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara aw kama qala, Manzo Allah yace kar ku mai da gidaddajin ku makabarta, sai yace domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara, haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Akwai makamancin wannan hadisi shi ma ingantacce ne, la taj'alu buyutakum maqabira waj'alu min salatikum fiha, hadisi ne wannan mai zaman kanshi, shi ma wannan hadisi ne mai zaman kanshi, na cewa la taj'alu buyutakum maqabira, sai ce fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Don haka dai kenan a takaice a wannan babi abinda muke so mu fahimta, bayan gama binne mamaci iya abin da yake sunna ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karantarwar shi, in za a ma mamaci addu'a a tsaye ake wannan addu'a, an gane ko a tsaye ake yin ta, wannan tsayuwa sunna ce, don haka tsugunnawa saɓani sunna ne. sannan kuma ita addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu ba sai da ya bayyana mana ga addu'ar da zamu ba mamaci shine roƙa masa gafara shine yace istaghfiruni aqikum wa sallu lahu tasbita don haka da zaran an gama binne mamaci to iya abinda zaka yi sai ka daga hannunka ka buɗe wannan addu'a da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mabudi ne na addu'a kuma sababi ne daga cikin sababa na samun karɓuwar addu'a kenan iya abinda zaka yi sai ka yi ta maimaita wannan addu'a inda larabci ne Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu in kuma misali da yaran Hausa ne ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa haka zaka yi ta maimaita wannan addu'a kuma wannan addu'a kowa haka zai yi ba maganar wani ya raba muku addu'a an gane ku kowa haka zai yi wannan addu'a sannan kuma yawa kenan shine wannan kuma gulgudan iya zamanin da kuka yi kuka tsaya kuka yi addu'a shine ba maganar cewa gulgudan yanda za a yanka raƙumi a fide a raba naman wannan ijtihadi ne na wato Abdullahi ibn Amr wannan na Amr ibn al-As Allah ya kara masa yadda shi ma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane da yace a dau lokaci gulgudan yanda za a soke raƙumi a fide a raba naman ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa shi Amr ibn al-As shine ya faɗa haka shi ma yace dan ya ɗebe kewa da ku kuma dan ya san wace amsa ce wato zai ba jakadun ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a takaice dai wannan babu yana nuna mana cewa ɗan uwantaka ta mu'minai tsakankaninsu har bayan mutuwa tana nan kamar yanda yace istaghfiru li aqikum wa sallu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al don haka nan ya kamata mu dakata babu na gaba akwai bayani a kansa baban da ke bayani game da yi ma mamaci sadaka da yi masa addu'a insha Allah kenan zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا وائل وأمنا تسنروا في